DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat.
Follow me, blessings in your heart.
DJ Julius on the beat.
DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat. on the beat. Julius on the beat. DJ Julius on the beat. Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat.
Yesu ya bani wakaswa, chiki na ya imani chiyo.
DJ Julius on the beat.
Yesu shidi takamana. Mama, Yesu shidi takamana. Yeah, rise in me the hope of glory. Yeah, rise in me the hope of glory. Baba, Yesu shidi takamana. Mama, Yesu shidi takamana. Yeah, rise in me the hope of glory. Yeah, rise in me the hope of glory. Let me feel now, Yesu.
I'm not.
DJ Julius on the beat.
Allah na share mali Hawaii. Allah na share mali Hawaii. Allah na ayah. Allah na. Allah na ayah. Allah na. Baba na ayah. Baba na. My jinta ayah. My jinta ayah. My tosai ayah. My tosai. My jemako ayah.
Julius on the beat.
Sala, 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 Sala
mawazo dunia na ya mutu domina.
Yeah. kai hankali
sarkin gulma
sarkin gulma kai hankali
sarkin gulma da bakin bishara shi kake gulma da bakin addu'a shi kake gulma da bakin bishara shi kake gulma da bakin addu'a shi kake gulma
sarkin gulma kai hankali
sarkin gulma
sarkin gulma kai hankali
sarkin gulma da bakin bishara
Dabada pada di dabada dabadi dabada pada di dabada dabadi dabada pada di dabada di dabada pada di dabadi dabada di dabada pada di dabadi dabada
di dabada di dabada DJ Julius on the beat
di dabadi 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 di
dabadi di dabadi di dabadi di dabadi di dabadi di
dabadi di dabadi di dabadi di dabadi di dabadi di dabadi di
dabadi di dabadi di dabadi di dabadi Shugaba gulman kowa a cikin coci kuna gulma gulman pastor gulman kowa a cikin shago kuna gulma gulman wani gulman wace a cikin salon kuna gulma wace ta yi ciki wani yayi sata a zumun ta mata kuna gulma wace na bi maza wace maiya gaba Shi kuke gulma da bakin addu'a shi kuke gulma
sarkin gulma kai hankali
sarkin gulma
sarkin gulma kai hankali
sarkin gulma da bakin bishara shi kake gulma da bakin addu'a shi kake gulma da bakin bishara shi kake gulma da bakin addu'a shi kake gulma
sarkin gulma kai hankali
sarkin gulma
sarkin
Dabada pada di dabada dabadi dabada pada di dabada dabadi dabada pada di dabada di dabada pada di dabadi dabadi dabada pada di dabadi dabadi dabada pada di dabadi 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 dabadi
dabadi dabadi dabadi dabadi dabadi dabadi dabadi dabadi dabadi
Ne suke gulma amma yanzu ta zama sana'ar kowa kowa ma ya zama mai gulma ko ina ka je za ka ga ana gulma dan siyasa ma shugabannin kariya masu waka su ma ba a bar su a baya ba pastoci ba a bar su a baya ba sojoji ba a bar su a baya ba yan sanda ba a bar su a baya ba yan gayu ba a bar su Karanta mass communication
Sarkin gulma kai hankali
Sarkin gulma
Sarkin gulma kai hankali
Sarkin gulma da bakin bishara shi kake gulma da bakin addu'a shi kake gulma da bakin bishara shi kake gulma da bakin addu'a shi kake gulma
Sarkin gulma kai hankali
Sarkin gulma da bakin bishara
DJ Julius on the beat.
say they come on body.
You've done so much for me, Lord. What can I give to you? Yeah.
Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat.